يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايا كبرك من سادوا أولنا مسلاتي ميتانا البركة مسجد عثمان بن عفان جنتي قباء لكراتم منا عمدة الأحكام واللفاء والإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. Idan ba a manta ba darasi ne wanda ya gabata mun tsaya a ƙarshen darasi na 30. Yau da iko Allah za mu tashi a darasi na 31 yau muna 16 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1442 wanda yayi daidai da 2 ga watan Nuwamba a kalandar Bature 2020. Idan ba a manta ba mun tsaya ƙarshen babi wanda yake mana bayani akan gucewa gurin mai salla. Yau da yi ba Allah zai tashi sabon babi wanda yake mana bayani akan duk abubuwa wanda malamin da bai musu bayani ba a ƙarƙashin wancan karatunmu na baya, to shi ne zai haɗa maka wasu kunce-kunce wanda ya kunshi salla. Shi ne ya ce maka babu jami'a. Babu wanda ya kunshi dukkan wasu abubuwan sallah. Kenan idan muka ɗauka don mu gani babi ne wanda malam zai yi mana bayani akan dukkan wasu ayyuka na daga sallah wanda tambe za mu su wanda bai musu babi ba ƙarƙashinsa ba insha Allah. Sai malam ya fara mana da hadisi na farko wanda yake mana bayani akan tahiyatul masjid. Idan mutum idan ya shigo masallaci raka'a guda biyu da za a yi su ake ce musu tahiyatul masjid gaisuwa ga masallaci. Ya ce alhadisu sabi' ba'da al-mi'a, hadisi na 7 bayan hadisi guda 100 wanda muka karanta, kenan hadisi na 107. Yake cewa al-abi qatadata al-haris bin rabi'i al-ansari رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وانا حديثي وانا مالن يسامو شيبتر رشيد القشن صحيح البخاري babi wanda yake cikin kitabut tahajjud abwabut tahajjud billayl babu ma jaa fi at-tatawwu'i masna masna, babi wanda yake mana bayani akan lalle sallolin nafila da ake yi da dare ana yin guda biyu ne. Idan muka diba juz'i na biyu shahi na 56 hadisi mai lamba ta 1063 za mu samu wannan hadisin. Hadisi ne wanda aka wutar da shi daga Abi Qatada al-Haris al-Rub'i kamar yadda malamin mana bayani. Yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, yace shi wannan Qatada sahabin manzo Allah ne, ara an yi sanin shi da al-Haris bin Rub'i, yana daga cikin tabaka ta farko na daga masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan muka diba Ibn Kabir ya ambace shi a cikin tabaka ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma idan muka diba shi Abu Qatada da shi aka yi yakin Uhud da dukkan wasu yakin kika wanda suka zo bayan Uhud, ya kasance yana daga cikin manyan sahabbai masu fadala. Kuma lokacin da Ali ya kasance khalifa dukkan yakukan da Ali yayi tare da shi, ya mutu a shekara ta 54 a wata wata ya mutu a shekara ta 38, amma dai kasancewar 54 ita ce mafi rinjaye. Idan muka diba Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'd juz'i na 4 shahi na 378 haka shi ma Al-Kashf na Imam Zahabi juz'i na 2 shahi na 251 zamu samu bayanin wane ne Abi Qatada. yake cewa izqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa iza dakhala ahadukum almasjid idan ɗayan ku ya shigo masallaci fala yajlisu hatta yusalli rak'atayn to kada ya zamana har sai yayi sallah raka'a guda biyu wannan sunni ake kiran su tahiyatu almasjid asalin wannan hadisin kissa ce dokai wani sahabi Sulayka al-Ghaffani Sulayka al-Ghaffani ya shigo cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar Juma'a kuma manzon Allah yana son munbarin shi yana yin khutba lokacin da ya shigo kullum sai ya zauna a lokacin nan manzon Allah sai ya ce mai tashi kai raka'a guda biyu sannan bayan shi manzon Allah ya ba shi labari sannan ya zauya ya ambato hadisin duk wanda ya shigo masallaci to kada ya zauna har sai yayi raka'a guda biyu idan muka diba can baya mun yi karatu akan salloli na nafila wanda ake ce musu zawatul asba wanda wani sababi ne yake sanyawa a aikata wannan sallolin idan muka diba kamar ita tahiyatul masjid kamar sallar kisbewar rana kamar sallar gawa da makamantansu dukkan su wannan salloli ne wanda zawatul asba suna da sababin su shi sanya ake yin su kuma idan muka diba zan mu gani wayannan sallolin an ce maka idan ka shigo masallaci kuma da kun lokuta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mutun yayi sallah a cikin su to a misali idan mutun ya shigo masallaci a lokutan da aka hana ayi sallah kamar lokacin da rana za ta fada ko kuma lokacin da rana za ta mutu mutun ya shigo masallaci yayi kamata ya tsaya yayi sallah ko kuma bi zai yi eh yi zai ya wazi daga mutun ya shigo umurni ne manzo Allah ya yi duk da kasancewar da kai umurni idan ya zo idan aka samu an su karina wanda take sarrafa shi da kasancewar shi umurni tana iya maida shi a matsayin manjubi kenan mustahabi to wannan mas'ala ce wanda malumai suka yi sabani a kanta idan muka diba zan mu gani mazhabin Imam Abi Hanifa da Malik da su Ahmad bin Hanbal sun tafi akan in dai lokacin hani ne mutun ya shigo masallaci to bai kamata bai sallah ba wannan shine mazhabin jangurun malamai kuma suka kawo hujja da hadisin da yake mana bayani manzo Allah yake cewa la salata ba'da subhi hatta taqu ash-shamsi babu sallah bayan sallah asuba asirana ta gudu yake cewa wala salata ba'da al-asr hatta taghiba ash-shams kuma babu sallah bayan al-asr asirana ta fada idan muka diba hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim dukkan suka rawaito shi to da wannan hadisin su wajen gurin malamai suka kawo hujja ko da mutum ya shigo masallaci to bai kamata ba yi sallah tahiyatul masjid a wannan lokacin kuma suka ƙara da hadisin da manzo Allah yake cewa salatu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanhana an nusalli fihinna sa'o'i guda uku ko kuma lokuta guda uku wanda manzo Allah ya kasance yana hana mu yi sallah a cikin shi shine lokacin da rana za ta huto da lokacin da rana za ta yi zawali da lokacin da rana za ta fada wannan da wannan hadisin jumhurin malamai mazhabin Abu Hanifa da Imam Malik da shi Imam Ahmad suka kawo hujja kenan idan mutum ko da ya shigo salloli ne zawatul asbab to bai kamata ba a yi sa a wannan lokacin ba ko da ya kasance sallar gawa ce a bari har sai rana ta fado ta huto sannan ai ko kuma a barka ta fada sannan ai ita haka ita ma tahiyatul masjid haka ita ma salatul kusuf da makamantansu sai su kuma Imam Shafi'i a mazhabin shi da wa'ansu daga cikin malamai sun ce akan eh ya halatta ayi amma dai da kai karhanci akan haka ya halatta mutum yayi amma dai da kai karhanci ya in kai tuba wa amma dai ka aikata makaruci su kuma dai ce daga cikin riwaya ta Imam Ahmad kuma tana daga cikin riwaya wanda shi ma Imam Ibn Taymiyyah ya zaba suka kawo hujja da wannan hadisin da manzo Allah yake cewa man nama an mutirin aw nasiyahu falyusallihu idza zakarahu ai duk wanda yayi wannan wutiri ya kurce mai bai aikata shi ba yayi barci to ya rama wannan wutirin ko ya aikata shi lokacin da ya tunatar kuma da wannan hadisin wanda muka karanta shi ma sun kawo hujja akan shi amma dai wada mafi rinjaye ita ce wajen jumhurin malamai lokacin da aka samu lokuta wanda manzon Allah ya hada sallah ko da sun kasance salloli ne zawatul asbab to a bar su shi ne mafi kyau din da kasancewar akwai wancan hadisin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani ya ga wani sahabin shi ya tashi bayan sallah asuba yana sallah ya tambaye shi menene kake aikatawa yake cewa a ya mace wannan lokaci ya kurace mai hutu daga gida bai rakata da wani ba shi sun ya bayan sallah ya tashi yake aikatawa ko manzon Allah ya tabbatar da shi aka haka amma ni mafi rinjaye a cikin wannan hadisi shine babban jamhurin malamai lokacin da mutum ya shigo masallaci in dai lokacin da akai hani ne ai kan yin sai sallah to hakika mutum ya nisanci yin sallah ya bari har lokacin da ya gushe to a lokacin da in ya shigo masallaci to sai yayi wannan sallah shi kuma idan muka dauka malamai sun yi bayani suke cewa ai idan aka dauka wannan hadisi wanda yake cewa duk wanda ya shigo duk wanda ya zo masallaci kan da yi sallah sai ya yi raka'a guda biyu bayan muka dauki muka dora hadisin kan qawaid na usul zan mu ga hadisi ne wanda yake akan am yana bayani ne akan kodi yushi kuma da a kodi yushi a kowane hali mutun ya shigo zai shi kuma a qaida al'am mukhassasu bil khas idan aka samu abu aka samu khas to wannan khasin yana kasashe wannan abu shi kuma wannan hadisin da muka karanta hadisin da jamhurin malamai suka kawo hujja da su khas ne suna kebancewa an baka dama ko da yaushe idan ka shigo masallaci kai sallah amma dai an kasashe maka wa su lokuta idan ka shigo bakar injin kai sallah kiran shi sai ya muke rajaha mazhabin jamhurin malamai mazhabin Abu Hanifa da Malik da Imam Ahmad bin Hanbal kiran duk lokacin da mutum ya shigo masallaci in dai ba lokacin da aka hana sallah bane ba to yana da kyau yayi sallah guda biyu kuma wannan umurni ne raka'a guda biyu wannan kuma umurni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din da idan muka dauka daga cikin abubuwan da zamu iya kutarwa daga cikin wannan hadisin zamu ga shar'ancin ita tahiyatul masjid da duk wanda zai shigo masallaci amma dai ba lokacin da aka haramta ba ayi sallah ba idan mazhabin a wannan Dawud Zahiri sun ce akan ita ainihin raka'a tahiyatul masjid wajiba ce ga duk wanda zai shigo masallaci amma dai mazhabin jamhur sun ta yi akan sunna ce an akada sunna ce wanda take tabbatarta kuma idan muka diba zamu iya dauka daga hadisin san idan mutum zai shigo masallaci ya shigo shi da arwanda saboda ita sallah ba ta yiwuwa sai da arwanda kuma haka idan muka diba zamu gani malamai sun kayyade masallacin Ka'aba Masjidul Haram idan mutum idan ya shigo abinda aka hiso shi shine mutum yayi tawafi maimakon yayi rakata yayi tahiyatul masjid kenan sai dai idan ya kasance mutum yana ganin tawafin zai dauka mai lokaci ko kuma idan ya fara za a tada sallah a bar shi kenan wannan yana yin tahiyatul masjid amma dai abinda aka hiso idan mutum ya shiga masallacin harami yayi tawafi shi ne maimakon wannan tahiyatul masjid wallahu a'lam sai hadisi na biyu alkashin babul jami hadisi na takwas bayan hadisi na 100 shi kuma hadisi ne wanda zai mana bayani akan hali akan magana da mutum da yake yi a cikin sallah yake cewa an zaid bin aqtan radiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi ssalati yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbihi fi ssalati hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa'umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam wannan hadisin Imam al-Bukhari ya wutar da shi a cikin kitabut tafsir littafi wanda yake bayani akan fassara na daga al-Qur'ani yake cewa tafsiru suratul baqara babu maqumu lillahi qanitina ay muqina babu wanda yake bayani akan ku yi tsayin daka a gaban ubangijinku kuna masu da'a in juz'i na 6 shahi na 8 hadisi mai lamba shahi na 30 hadisi mai lamba na 4534 haka shi ma Imam Muslim ya wutar da wannan hadisi a cikin kitabul masajid wa mawaqi'us salat babu tahlilul kalami fi ssalati wa nasfu ma kana min ibahatin babu wanda yake bayani akan haramcin yin magana a cikin sallah kuma da shahi hukuncin da yake can baya kiran shi yake nuna wa da halaka ne mutum yana cikin sallah inda wata fada yana iya mata uwan shi magana amma dai daga baya aka shahi wannan hukuncin idan muka diba juz'i na biyu shahi na 71 hadisi mai lamba ta 539 zan mu samu wannan hadisin haka yake cewa Zaid bin Arqam, Zaid bin Arqam bin Qais bin Nu'man bin Malik bin Sa'labah bin Al-Khazraj Al-Ansari Al-Khazraji Abu Umar, yana daga cikin tabaka ta farko na daga masu rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam Zahabi yake cewa an yi yaki 17 tare da shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya kasance yana daga cikin fantattu na daga Ali kenan mutum ne yan jababa na imamuna Ali radiyallahu anhu. Kuma Zaid bin Arqam shi ne wanda ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari lokacin da aka wuce yakin Tabuk, da aka wuce cikin yakin Tabuk ana dahiya ana dawowa sai Ubay bin Salul sai yake cewa ai idan mun koma garin Madina makaskantar nan manyan mutane za su wutar da makaskanta, su wani ne makaskanta su manzan Allah da sahabbansu suna daukar su kansu su ne manya. Ubay wannan Zaid bin Arqam da yake wannan labarin sai ya dauko ya zo ya faɗi manzan Allah, kasancewar manzan Allah babu wata shaida akan haka manzan Allah bai yi magana ba sai ya tsaya. Can bayan haka sai Ubangiji sai ya sabkar da ayya quluna la ilaha illa Allah ila al-madinati la yukhrijanna al-'azmu minha al-'azl walillahi al-'izzatu wa li rasulihi wal mu'minina walakinna al-munafiqina la yafqahun. A lokacin nan manzo Allah ya gaskanta yace Ubangiji ya gaskata akan abin da ya faɗi, kina idan muka diba yana da fadala sosai Zaid bin Arqam, kinan duk wanda suke cewa idan mun shigo garin Madina masu girma za su hutar da makaskanta a cikin wannan garin, amma dai kuma kabbaka a wurin ma take tana wurin Allah da manzon shi, sai dai su munafukai ba sa gane ba. Kuma harkon yakin shi a cikin musulunci shine ghazwatu Khandaq, akai tare da shi ya mutu a shekara ta 68 a wata madaya, ya mutu a shekara ta 72 ko kuma 66, amma dai wadan mafi rinjaye ita ce 66 ya mutu Zaid bin Arqam. Idan muka diba a kawakati na Ibn Sa'd juz'i na 5 shahi na 357, haka shi ma as-siqati na Ibn Hibban juz'i na 5 shahi na 139, zan mu samu bayanin Zaid bin Arqam yake cewa kunna natakallamu fi salati, mun kasance muna hira a cikin sallah, kenan idan wata bukata ta zo muna iya ma dan uwan mu magana. Yake cewa kullimu rajul minna sahibahu, dayan zai ma abokin shi wanda yake kusa da shi zai mai magana a lokacin da suna cikin sallah, yace huwa ila jambi fi salati alhalin wannan dan uwan nashi yana gehen shi, yana gehen shi a cikin sallah, kenan zai juya ya mai magana akan kaza da kaza da kaza. Yake cewa hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin, har sai da Ubangiji ya saukar da wannan ayar wa qumu lillahi qanitin, ku tsaya a gaban Ubangijin ku kuna masu shiru kuna masu biyayya. Idan muka dauki kalmar al-qanit, al-qanit min al-qunut tana da ma'anoni guda matana da ma'anoni da yawa a harshen Larabci. Na daya zan mu gani ana nihi da ita biyayya abba biyayya, kuma ana nihin da ita al-khushu shine tsoron Allah, ka tsaya gaban Ubangiji kana mai tsoron Allah kana mai biyayya, kuma tana nihin addu'a shine mutum yayi wa wani addu'a ko da kamar al-khushu wanda muke yi lokacin da muka shiga wata Ramadan ko kuma lokacin da wani yake da bukatar shi ya shiga gida ya daga hannayen shi ya rubu Ubangijin shi a lokacin da yake cikin sallah, kenan duka wannan ma'anonin ta ne. Kuma tana nihin tsayuwa, doguwar tsayuwa kuma da shiru a cikin tsayuwa, kenan idan muka dauka zan mu dauki ma'anar ta ita ce wadda siyakin wannan ayawar ta zore ta, kuma a haka sahabbai suka fahimce ta, kasancewa suna magana aka sabkarwa umurin lahi qanitin, ku tsaya ku yi shiru a cikin sallar ku, kenan suka fahimce ta akan a'a hirar nan da muke yi ita ce aka shaye hukuncin ta na an halatta mana ni yanzu an haramta mana bin hira a cikin sallah. Yake cewa fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalami, sai aka umurce mu yi shiru a cikin sallah kuma aka hane mu da mu yi magana. Wannan ita ce riwayar Zaid bin Arqam. Kenan idan muka dauka zan mu gani harkon musulunci suna zuwa suna maganganun su a cikin sallah, amma dai daga baya kuma aka haramta musu wannan hirar da suke yi a cikin sallah, kuma kasancewar sallah wuri ne wanda mutum yake munajata da shi da Ubangijin shi, wuri ne wanda mutum yake ganawa tare da Ubangijin shi, bai kamata ba a samu cece kuce ba na mutane a cikin shi. Hafizu ala salawati wa salati wusta wa qumu lillahi qanitin. karkashin wannan hadisi idan muka dauki hukuncin shi zan mu gani malamai sun yi sabani akan sun yi ijma'i akan duk wanda yayi magana a cikin sallah da gangan ba tare da wata maslaha ba kuma ya san da hukuncin an haramta yin magana a cikin sallah yace hakika sallar shi ta haramta ta lalace sallar shi ta lalace sai suka yi sabani akan mutum wanda yake rankananne da mutum wanda yake jahili akan wannan hukuncin an hana magana a cikin sallah da wanda aka tilasta shi yana cikin sallah sai yayi magana da wanda yake cikin barci da wanda yake makamu yanzu wucewa bayyan da ya iya sai yayi magana zai fada cikin wani hadari kuma yana sallah ya yi magana wayannan dukkan su da wanda zai yi magana don wata maslaha malamai sun yi sabani akan hukuncin su shin idan sun yi magana akan wannan siyaki sallar su tana nan tana nan ita ingantatta ce ko kuma sallar su tana nan ce idan muka diba zan mu gani mazhabin Abu Hanifa a mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal ya tafi akan lalle duk wanda yayi magana sawabun rankaran ne bi sawabun bai san hukunci ba sawabun yana nema ne ya shiryar da wani makamu akan wani hatsari a gaban shi ko kuma yayin magana ne don wata maslaha hakika sallar shi ta lalace mazhabin Abu Hanifa mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal kuma ya kawo hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallimu alayka fi salati fa tarudu alaina qala inna fi salati lashughlan lashughlan yake cewa muna yi baka sallah ya manzon Allah kuma sai ka meda mana yake cewa a ai ta sallah ai wani shagali ne ake yi shagali ne tsakanin garkai da ubangijinka kenan duk abin da zai gito maka ka tsaya ka yi konsentrate gaban ubangijinka saboda kana ganawa ne tare da ubangijinka su kuma Imam Malik da Imam Shafi'i sun tafi akan ingancin sallar wanda yayi magana idan ya kasance jahili ne akan wannan rashin yin magana akan yin magana a cikin sallah bai san hukuncin ba lalle a cikin sallah an haramta yin magana ko kuma ya mace yana cikin sallah wani abu ya dauke shi sai yayi magana a cikin ta yace duka wannan idan sun yi magana a cikin sallah to sallar su tana nan a ingance idan sallar su bata lalace ba sai Imam Malik da shi ma Imam Shafi'i suke cewa a idan ya kasance an yanke mutum ne a cikin sallah kamar wani jahili ne ko kuma wani marakati ne ko kuma makamancin haka yace to wannan ita ma sallar shi tana nan ko kuma an yanke sallah an fara aka yanke sallah aka yi magana yace dukkan sa sallar su tana nan suka kawo hujja da hadisin rankan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an sallame manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi ta bayani mu an suka wuce suka yi ta cece ku ce a waje sannan manzo Allah ya tambaya aka shirye da shi sannan aka dasa akan sallar suka ce ai sallah ai tana nan kenan duk wanda yayi magana in dai da wata maslaha ne ko kuma akan ba sani bane ko kuma akan mutuwa ko a cikin rafkan gwani to wannan hakika sallah tana nan kuma shine mazhabin jamhurin malamai kuma hujjojin da suka kafa akan haka sosai suna da ƙarfi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara tabbatar ko fi li ummati al khabar wa nisyan wa mustaqrihu alayhi an kankare ma al umma ta kuskure duk laihin da suka yi shi akan kuskure ko kuma akan buntuwa ko kuma akan abin da aka tilasta su suka aikata idan duk lokacin da mutum idan ya kasance da maslaha ko bai sani ba ko akan kuskure ya aikata hakika sallar shi tana nan amma ne duk wanda yayi magana a cikin sallah da gaggam hakika sallar shi ta riga yi ta lalace kenan daga cikin to ita kuma dariya ha idan mutum yayi dariya a cikin sallah ta bace ko dariya ita ma ta lalata sallah duk wanda yayi dariya a cikin sallah hakika sallar shi ta lalace saboda ai amma dai ya kasance dariya wanda za a kyakata to idan an kyakata hakika sallah ta lalace amma dai idan ba kyakata ba to hakika kai wani abu wanda aka karhanta ko ka aikata shi a cikin sallah kinan kana gaban ubangiji ka wani abu ya shagalce ka har ya sanya ka kare ba ka huta daga hanyar da kake ko kuma gaban ubangijinka kidan idan muka diba wannan hadisin muna iya dauka lalle zance a cikin sallah kamu a harkon musulunci abu ne wanda aka halatta duk gwargwadon bukata duk lokacin da mutum yake bukata yana iya magana a harkon musulunci amma dai daga baya zan gani lokacin da ubangiji ya saukar wa komo umurillahi qanitin aka riga aka haramtawa mutane yin magana a cikin sallah da gangan sai dai idan ya kasance da wata maslaha kuma idan muka dauka lalle zan mu gani kalkashin wannan hadisin lalle yin magana yana lalata sallah kin duk wanda yi sallah yayi magana a cikin ta inda da gangan ne hakika sallar shi ta lalace kuma dalilin hanin da aka yi shi shine kasancewar wanda zai yi magana ya bar abin da yake gaban shi ya koma wani bangare kenan saboda wannan ubangiji ya kaga ya haramta wa mutane kenan idan ka zo sallah ka tsaya gaban ubangijinka kana mai kaskantar da kai kana mai tsoron ubangijinka kuma kana mai shiru ka ji abin da limami yake karantawa sai na gaba zamu gani hadisi ne wanda yake mara bayani akan sanyayawa sanyayi sallah a zawar haske lokacin da rana ta yi sanyi a lokacin zafi yake cewa al-hadisu tasi' ba'da al-bi'a hadisi na tara bayan hadisi na 100 yake cewa an Abdullah ibn Umar wa Ali Hurairata radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qala idza ishtadda al-harru fa abridu 'an as-salati فإن شدة الحر ينفيه جهنم وأن حديث إمام البخاري قتل شيء كتاب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالزهر في شدة الحر باب من ديك بياني أكن سيء سلع سفر لوكة دراء لوكة دعاء زاهي سلم كنا أسمي ياتا أن زنكر دعاء زي لوكة دراء ذاتي أن سيء سلع أزوء أعيكة سلع سفر idan muka diba juz'i na daya shafi na 113 hadisi mai lamba ta 233 zan samu hadisi haka shi babu ba muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin kitabul masalih wa mawaqi'us salati babu istihbab al-ibradi bizuri fi shiddatil hadd babu mustahabbancin sanyaya rana ko kuma jinkirta sallah a zawar hasi rana ta kai sanyi yake cewa idan muka diba juz'i na shafi na 107 hadisi da kani shidda da goma sha biyar zan samu wannan hadisi hadisi ne na Abdullah ibn Umar da Abi Hurairah su ko mun sha biyu ne suwa ne Abdullah ibn Umar da shi Abi Hurairah yake cewa an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa idza ishtadda al-harru fa abridu idan zafi yayi tsanani to ku sanyaya an salati akan sallah kenan ku sanyaye sallar ku ta azama zai ya tsarani to a sanyaye sallah azama yake cewa fa inna shiddatal harbi min fahi jahannam yake cewa sanni da tsananin zafi yana daga cikin numfashi na daga wutar jahannama idan aka ce alfa a ainihin kalmar larabci shi shine wata iska ko wani kodar wanda wani abu yake gudu kenan shi kuma mafi yawa yanda malamai suka fassara wannan hadisi yana daga cikin numfashi na wutar jahannama yayin duk lokacin da zafi yayi tsanani to hakika wutar jahannama ce ta numfasa tana numfasa wasu biyu a cikin shekara lokacin zafi da lokacin sanyi idan ta numfasa to tana wutar da sanyi wannan hadisi idan muka diba zan mu gani da kullu hadisi makamancin shi kaba zan mu karanta irin shi zan mu gani nan umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kenan duk lokacin da rana ta yi zafi to ana so mutane su dan jinkirta saboda wannan zafi a jinkirta sallah asabar hasse lokacin da rana ta dan yi sanyi sai a ayyuka idan kasancewar ita wannan mas'ala ce babu wani malami wanda yayi bayani akan to idan aka jinkirta aka sanyaya ta wani lokaci ya kamata a yi ta mas'ala ce wadda take da sabani sai dai da kai hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka mutar da shi hadisin Ubay hadisin Abi Zar yake cewa kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallama fa arada al-mu'azzin an yu'azzina lis-subh Abi Zar yake cewa wata rana mun kasance cikin bulaguro tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ladani ya nema yayi kiran sallah a lokacin nan manzo Allah sai ya ce mai afrit sai da ya bada wannan lokacin sallah kar kai kiran sallah a wannan lokacin ka bari hasse rana ta dake sanyi sun ma arada an muazzin bayan haka bayan ya wadi mai an dan jinkirta bayan da lokaci shi ya sake koma ladan yene wa ya kiran sallah manzo Allah ya ce mai afrit sai da ya bada wannan lokacin yace hatta ra'ayna fi tulu yake cewa hasse da muka gani lokacin da wannan yake da suna kamar din nare taru ta ruwan nare lokacin da muka gani ya fara fitar da inuwa a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarta akai shirin sallah akai sallah kenan wannan hadisin shi yake nuna mana lokacin kenan sanya yawo kadda ya shiga lokacin al'asar kenan farko farkon daga an gani rana inuwa ta fara zuwa kenan an iyawa a sanya ya wannan shi shi ne abinda malamai suka ga hujja akan wannan ne idan muka riba zan gani da kuma mustahabbancin tinkirta sallah azhar lokacin da mutum lokacin da zafi yayi tsanani a bari rana da sanyi sannan a yi sallar da kuma idan muka riba zan gani ai hikimar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni haka shi shine dan mutane su samu nutsuwa a cikin sallar su kasancewar zafi idan yayi yawa idan an zo sallar za a yi ta ba tare da nutsuwa ba shi kuma nutsuwa ita ake nema a cikin sallah kine idan muka diba zahirin hadisin yana mana da abinda zan mu gani a hadisin yana mana bayani ne akan jinkir da sallah lokacin da zahiri yayi tsanani kuma wannan umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu diba hadisi na gaba hadisi na 10 bayan hadisi na 100 hadisi na 110 yake cewa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harb فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط صوته فسجد عليه wannan hadisi ne na Anas bin Malik Imam al-Bukhari ya kutar da shi a cikin abwabul amali fi salati babu kawanda suke bayani akan ayyukan da ake yi a cikin sallah babu wasu sauku fi salati da sujudi babu wanda yake bayani akan shimfuda tuha kayan ka ka shimfuda su lokacin da zaka yi sujada kai sujada akan sami da tsananin zafi idan muka diba shi su ne na biyu hadisi na 64 a shayi na 64 hadisi mai lamba ta 1208 kafin hadisi mai lamba 208 ba 1208 idan muka diba shi ma muslim ya wutar da hadisi a cikin kitabul masajid wa mawadi'us salati babu istihbab taqdim az-zuhr fi awwal waqt fi ghayri shiddatil harb babu wanda yake bayani akan mustahabbancin kaddamar da sallar az-zuhr a harkar lokaci ba lokacin sanyi ba lokacin zafi ba kida idan ya kasance lokacin sanyi ne ana so mutum yayi gaugawa ya manje ba ya kasance hadisi wannan hadisi wanda da shi da wani hadisi da wani hadisi hadisin zan zo mu karanta shi hadisin Jabir bin Abdullah abinda ya sanya muka kawo wannan hadisin kasancewa wannan hadisin yana da alaka da hadisin da muka karanta da muka fara karanta hadisi na harko na ci da kai hadisi wanda zai zo zan mu ga mu hada su shi wannan hadisin yana umarni wancan kuma hadisin shi kuma yana saki yana tabbatarwa da ana yin sallah a cikin rana a cikin lokacin zafi a harkar lokacin ta kenan shi ne muke so mu ka samu kan mu nisa da hadisin mu dauko hadisin duka a wuri daya kenan sai mu hada su mutar musu da mutunci sai sanya na kaddamar da wannan hadisi akan sauran hadisi na qada'i ko kenan mu diba hadisi na 112 ko na Anas bin Malik 117 to mu diba dai 17 duddan mu hada shi da wannan hadisin rubutar musu da hukunci idan muka diba ai nayi bayani nace wannan hadisin da ya gabata yana umurta lokacin da zafi yayi tsanani to a jinkirta hasi lokacin hasi da rana hasi rana ta yi sanyi wannan kuma hadisin Anas bin Malik yake cewa kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harb yake cewa mun kasance muna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tsananin zafi yake cewa fa iza lam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu fil ard yace ɗayan mu idan bai iyawa ya aje goshin shi a saman kasa yace basata sauwahu sai ya shimfiɗa tufar shi fa sajada alaihi sai ya sujada akan shi gode wa Allah kasancewar ga yanda ake ba ta fi ba ta barba a cikin rere ne kuma ake yi kuma duk wanda ya san garin Madina ya san irin zahin da ake zubawa a garin Madina lafiya ma lokacin zahi ana sike cewa idan dayan mu muna yin ta a cikin tsananin zafi in dayan mu in ya gaza ya aje goshin shi a saman kasa to he ya dauko tuhashi tuhashi kuma a lokacin nan menene gare su mafi yawa izari ne da ridai sai kenan rigar shi izarin nan nashi sai shun kashi sai ya sujada a kanshi saboda tsananin zafi bai iya resistance zafin da zai buga zai bi kanshi to wannan haka Anas ya ba mu labari kenan idan muka diba wancan hadisin da wannan hadisin zan mu gani wancan hadisin yana cewa manzon Allah yana umurta ayi sallah lokacin da rana ta yi sanyi a cikin zafi ka ayi ta a farkon lokaci shi kuma nan Anas yana tabbatar mana suna sallah a cikin zafin kuma idan zafin saboda tsananin zafin ma ɗayan su bai iyawa idan wanda bai iyawa yana shin mota su shi yana shin mota tuwashi sai ya su tana a saman tuwashi zan mu ga wancan hadisin idan muka diba zan mu ga kamar da kai cin karo tsakanin kamunsu wancan yana umurta wancan wannan shi kuma wannan yana nunawa suna yin kamun a harkar lokacin da kina idan muka diba zan mu gani jamhurin malamai sun yi bayani akan wannan suka ce a'a ai mafi kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi kyau shi shine ayi ta lokacin da a sanya ya lokacin da zahiri yayi zahiri lokacin da kai tsananin zahiri ana so a sanya yata jamhurin malamai suka ce akan haka suke cewa saboda ai manzon Allah hadisin Anas yake cewa sun kasance suna yin ta cikin tsananin zafi idan aka yi zafi idan zafi ya sauka ya bugi kasa yana jimawa kamun ya bar wannan kasa yake cewa to shine idan muna so mu haka wannan hadisin zan mu gani a'a shi Anas yana bayani ne shi ma manzon Allah yana sanyawa amma dai kasancewar haka idan zafi ya bugi rana ya bugi kasa to kasar nan tana jimawa da zafin da ake cikinta shi sai ya fusa iyawa amma dai lokacin sallah a wurin manzon Allah lokacin zafi yana yin ifraji yana sanya su ya rana ta sanya ya sanna a zo a yi sallah kenan malamai suke bayani suke cewa dukkan wannan hadisi idan muka dauka babu cin karo tsakanin su shi wancan da abin da yake nufi manzon Allah yana umurni a yi ifraji shi kuma hadisin Anas yana bayani ne akan a shi manzon Allah yana yin ta ne lokacin tsananin zafi a farkon lokacin ta yake cewa a'a ba a jahurin malamai ba a farkon lokacin ta bane da yake yi ba kasancewa ita kasar tana rike zafin shi sai ya ba sa iyawa su rike wannan zafin na kasa har sai sun buga wani abu wanda zai kare su tsakanin su da wannan zafin kenan babu cin karo tsakanin wannan hadisin kenan abinda ake so lokacin zafi idan mutum ya zo zai sallaci sallar azhar ya yi kokari ya sanya ta kenan lokacin azhar maimakon a yi shi karhe daya ko kamun karhe daya a dan sanya ya lokacin da rana za ta yi dan sanyi har lokacin da inuwa za ta fara bugowa za a fara ganin inuwar bango ko inuwar katanga ko inuwar wani abu ba ta kai wa gurgurdan misalin ta ba amma da ganin ta fara sankowa a lokacin da shi shine lokacin ifrari kamar yadda muka karanta riwayar Abu Zar riwayar Bukhari da Muslim hadisin Abu Zar riwayar Bukhari da Muslim wallahu a'lam sai hadisi na gaba hadisi wanda yake mana bayani akan idan sallah ta huce maka to karama ta lokacin da ka tuno da ita yake cewa Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha la kaffarata laha illa dhalik wa tala qawluhu ta'ala wa aqimus salata lidhikr wa limuslim man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliha idza zakaraha wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin shi a cikin kitabun waqitus salati babu man nasiya salatan falyusalli idza zakaraha babu wanda yake bayani akan duk wanda ya manta wata sallah to ya sallace ta lokacin da ya tuna ya tuno da ita idan muka diba sosai na daya shahi na 122 hadisi mai lamba ta 597 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin kitabun masajid wa mawaqi'us salati babu qada'is salati alfa'ita wa taswa wa istihbabu ta'jil qada'iha babu wanda yake bayani akan rama sallah wanda ta huce mutum wanda mutum ya rama sallar da ta huce shi kuma da ana so an mustahabbantar da mutum ya gaggauta wurin rama ta kenan da ka zo kai kokari karama ta idan muka diba su su ina mishani na 142 hadisi mai lamba ta 1680 zama samu wannan hadisin hadisin Anas bin Malik yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa man nasiya salatan falyusalliha idza dakara duk wanda ya mance wata sallah to ya sallace ta lokacin da ya tunato da ita yace la kaffarata laha illa zalik babu wata kaffara akan haka illa rawata kinan babu wani a ce a tunda baka yi ta ba kinan zakkaciyar da kaza ko zaka bada kaza sannan ka rama wannan sallah babu wata kaffara kurum abinda ake nema akan ka sallah ta huce maka lokacin da ka tuno da ita to hakika kai kokari ka rama ta yake cewa wa tala qawlu ta'ala sai manzon Allah ya karanta wadin shi madaukakin zargi wa aqimus salata li zikri kuma ka tsaya sallah da ambatuna yake cewa wani muslim kuma na daga riwayar muslim kina wannan riwaya da muka karanta riwayar imam bukhari ce yake cewa riwayar muslim man nasiya salatan aw nama anha duk wanda ya manta sallah ko ya yi barci akan sallar fa kaffaratuha an yusalliha idza zakaraha to kaffarar sallar nan ya rama ta ya sallace ta lokacin da ya tuno da ita ko kuma lokacin da ya tashi daga barcin shi ya tabbatar eh bi sallah ba sallah ta kuce mini to ya rama ta kuma karkashin wannan hadisin zan mu gani da akwai matsaloli da yawa wanda malamai suke ta shimfiɗa wato ya za a rama an rama ya kamata a yi wani lokaci ya kamata a rama da makamantan haka idan muka bibi matsalar ina tunanin karatun namu a nan sai tsaya ƙarshen satin nan kenan idan muka diba zan mu gani malamai sun yi sabani akan wajibcin gaggawa wurin yin aikata sallar da aka tuno da ita kai sallah ne ko ka barci ba kai sallah azhar ba sai can bayan ka sallaci al'asar sai ka tuno da ita to ka sallace ta a lokacin nan ko kuma kafin kai sallar al'asar sai ka tuno a ashe ni ban yi ma sallah azhar kuma lokacin sallar al'asar ya to ka sallaci sallaka ta azhar yake cewa to sabarin da aka yi shin jinkirtawa ya juzu ta'khiruha ko kuma ya za a yi gaggautawa za a aikata ko kuma jinkirta ta za wanne ne mafi kauri wanne ne mafi rinjaye yake cewa majamhurin malamai sun tafi akan idan lokacin da mutum ya tuno da sallah to yayi gaggawa ya rama wannan sallah shine mafi kyau wannan madaje ta Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Ahmad da mabiya Imam Ahmad sai Ibnu Taymiyyah da makamantansu haka su kuma Imam Shafi'i sun tafi akan a mustahabbancin rama ta a gaggauce kuma idan mutum idan ya jinkirta ta ma ya halatta kiran sun ta akan halarci jinkirta ta amma dai mustahabbi ne mutum ya gaggauta ya rama ta wannan ita ce fada wanda malamai suka yi akan wannan su mazhabin Imam Shafi'i suka kawo hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da muka karanta na Muslim man nasiya an salatin aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliha idza zakaraha kaffarata ya sallace ta lokacin